shigen how complete.
Ya hakuri ma ba za mu kara ba again.
Yaran nan ba su damu da su ba iyayen su na wahala ya kamata su duba.
In fact ya kamata su tuba.
Ina power bank din ka saura min tuba.
Matane yazo class dan ya zauna da matane to mama shi na bashi kudi dan gata ne baba dan mun bitiyu ina son yin data ne
irin matan nan ne zaka buka ci ubanka ba wuta ne ya kamata a kunna fanka
ki dan ja window chan babu iska
LSD on a drink a fito
kallinka haramu assignment tsinka
je ya kuka kare da babe dinka
class rep lecturer masa ne lokta.
Oh my god, why are not touching speaker?
Gaya number ci yake har yanzu bai masa lecturer ya fita batun dan
baba shapota na itin daga unguwar ma'azi bai shi take mu kamar wani ustaz
naji an ce akwai pompe on Friday ina son zuwa but I get this that day
I can carry over
when be your birthday
on Monday but I go celebrate on Sunday
ha omo see package o
back off that one na my cousin o super
Superman
super
super cousin
guys akwai matsala
gejin ciki na fa ya kai e ina gazanje ciki republic in sierra fuel wani kawai nake ta ji da ni generator ne sana baka ci diesel
kai kullun matsala ka shine ciye ciye burin ka je restaurant kai ta siye siye in kana jin yunwa ka kasa zauna ka kasa zaye ni mota ta ce take bukata juye
oh boy maganin girkin nan fa zai kawo light I said this right now I know the sea bright my eyes they tinted like sana portrait you want plate amun kadan maybe say the double plate
barin so muje zan siya fried rice kina san zaki so chapman the crushed ice small cookie ke so ko kuma big size
let's be about the big size
keep quiet you come here
Mini office yake kene ma kime da kan kinovis
na so na zo but mun tsaya practice dan gobe muna da test in mathematics
okay babu damuwa amma yanzu yaushe zamu sake haduwa
maybe gb dan gobe zani kasuwa ina dawo da wuri zamu iya haduwa
I know what the lecturer told you kada ki bi mu gani shi it won't help you kawai He just wanna use you and at the tail end he's gonna dump you
Super
Mr. Lecturer
Super
Super Lecturer